ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo kenan a lokacin da suke yin zanga-zanga zuwa fadar gwamnatin jihar Oyo bayan da kwanaki bakwai da sun kagin da yawa gwamnatin ta jihar Oyo ta biya su haƙoƙin su suka cika ba tare da biyan bukata ba da yake jawabi mataimakin kungiyar ƴan fansho ta ƙasa reshen jihar Oyo Mr. Gbade Akande yace gwamnatin jihar Oyo ta yi biris da su
we are suffering in the midst of plenty in this country pensioners are not paid their entitlement as at when due this entitlement we are asking for that it is our right backed by the constitution of this country
Mr. Gbade Akande yace suna shan wahala a cikin jama'ar ƙasar nan ba a biyan ƴan fansho haƙoƙin su a cikin lokaci waɗannan haƙoƙin da suke nema halalin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya amince da su shi ko mataimakin shugaban kungiyar ƴan fansho ta Najeriya reshen jihar Oyo Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnatin jihar Oyo Abiola Ajimobi da ya biya su dukkan haƙoƙin su
I will want to go in the name of Allah in the name of Jesus Christ so please to address as early as possible make sure that all these pensions are paid
Alhaji Latif Adegoke ya roƙi gwamnatin jihar Oyo da yawa Allah da Annabi Isa alaihi salam ya biya su haƙoƙin su gaba daya gwamnatin jihar Oyo Abiola Ajimobi ta bakin mataimakinsa Moses Adeyema yace ba da gangan bane suke kin biyan kudaden fansho
everybody is going to retire some of us have retired from our various work before we get politics so the importance of getting our monthly allowances
gwamnatin na jihar Oyo yace kowanne su zai retire wasu ma sun yi retire kafin su shiga siyasa rashin biyan su haƙoƙin su ya ta'allaka ne akan rashin samun isassun kason kuɗi daga gwamnatin tarayya ya buƙace su da su ƙara haƙuri idan ba a manta ba a makon da ya gabata ne kungiyar ƴan fansho reshen jihar Oyo suka baiwa gwamnatin jihar Oyo kwanaki bakwai da ta biya su haƙoƙin su ko su tsunduma cikin zanga-zanga Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya